Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nade, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. Gwamnatin kasar Congo ta bawa dukkanin kamfanonin wayar sadarwar kasar da su katse duk wata hanyar sadarwa ta yadda za ta fara amfani a yau Lahadi zuwa gobe Litinin kafin zabukan kasar da za a fara a yau. Ministan cikin gidan Congo Raymond Zafirin Bolo shine ya bayyana kuma ya aika wa kamfanonin wayar sadarwar da wannan sanarwa bisa dalilan da ya kira na tsaro, sannan baya ga maganar kar a buga waya hatta sakonnin karta kwana na text ba za su yi aiki ba. Wannan doka ana sa a yi amfani da ita ne yau Lahadi zuwa gobe Litinin, dokar da suke ganin cewa za ta kawo maganar tsaro ta inganta. Su kuma mutane suna ganin cewa wannan doka na iya kawo fargaba a zabukan na kasar, inda dadaddan shugaban kasar Denis Sassou Nguesso zai nemi tazarce a zaben da ya ayyana zai fito tazarce tare da abokan takara har guda 8. Cikin yan takarar har da tsohon sojan nan Janar Jin Mari Makoko, wanda kuma shine ake kallo a matsayin babban dan hamayyar shugaban kasar. Ajiya Asabar ne dai aka gayyace shi Makoko shalkwatar yan sanda tare da fada masa yaji, amma ba a fadi dalilan gayyatar tasa ba. Hukumomin Misra sun ce akalla an kashe yan sanda guda 13 ajiya Asabar a wani harin da aka kai kan shingen jami'an tsaro a babban birnin El Arish dake yankin Zirin Sinai. Haka kuma ministan cikin gida na Masar din ne ya tabbatar da faruwar lamarin. Mayakan kungiyar ta'addar ISIS sun dauki alhakin kai wannan hari, inda suka ce sun aika da dan kunar bakin waki wanda ya tada kansa da motar da ya makaro da ababen fashewa. Zirin Sanai dai yana fama da ayyukan ta'addanci sannu-sannu na tsawon shekaru da dama tun bayan barkewar boran yan Misra, wanda har sojoji suka hambar da gwamnatin shugaba Muhammad Morsi a shekarar 2013. In ba a manta ba, a watan Oktobar shekarar 2015 da ta gabata, yan ta'adda sun harbo wani jirgin saman fasinja na kasar Rasha wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 224. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce wasu Amurka guda biyu suna cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai wasu rukunin shagunan hada-hadar jama'a da ke tsakiyar birnin Istanbul a ƙasar Turkiya. Haka kuma wasu Isra'ilawa guda biyu da Ba'irani guda ɗaya suna cikin waɗanda suka mutu a harin na ta'addancin da ya jikkata aƙalla mutane 36. Prime Minister Turkiya Ahmed Davutoglu ya yi allawa dai da wannan hari, wanda ya ce shine na hudu a ƙasar a cikin shekarar nan. Ahmed ya ce wannan rashin imani ne karara ga al'umma. Kakakin fadar White House Ned Price ya ce shugaba Barack Obama na nan Amurka ya yitar da lamarin, sannan ya ce akwai yiwuwar aiki da kasar Turkiya don samu a fuskanci matsalar ta'addanci a kasar. Ba dai wanda ya dauki alhakin wannan aika-aikar ta tada bom da aka yi akan titin Istiklal, wanda ya kashe dimbin mutane, wanda kuma jama'a suna hada-hada a kafa tsakanin shaguna da ofishin jakadancin kasashen duniya. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu da na harkokin wajen Iran Javad Zarif, wanda yake ziyara aikin zaka a Turkiya, dukkansu sun yi tir da wannan lamari. Ajiya Asabar ne jirgin kamfanin Fly Dubai ya fadi a birnin Rastanadano wanda yake kudancin Russia a lokacin da yake kokarin sauka, ya kuma halaka mutane 62 da suka hada da mata 33, maza 18 da kuma yara guda 4 dake cikin sa. Ma'aikatar ayyukan karta kwana na Rasha sun sanar da cewa waɗanda suka mutu a jirgin da kamfanin Rahusan da ke Dubai ke jigilar fasinja da shi yawancinsu 'yan ƙasar Rasha ce. Shugaban ƙasar Vladimir Putin ya bayyana cewa wannan abin tashin hankali ne, sannan abin mai da hankali shine yadda za a taimakawa 'yan uwan mamatan. Kwamitin binciken Rasha sun ayyana faruwar lamarin da ya cewa kila jirgin ya samu matsalar na'ura ne ko kuma matsalar rashin kyan yanayin sararin samaniya. Sun kuma bayyana cewa an sami abubuwan da suke daukar magana a cikin jirgin basu lalace ba, waɗanda wannan abubuwa na nadar bayanai na iya ba da ainihin abin da ya haddasa hatsarin jirgin. Tuni dai gwamnatin Dubai ta mika sakon ta'aziyarta ga iyalan mamatan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani jirgin ruwan ɗan bude ido ya ceci wasu mutane guda 18 'yan kasar Cuba da ke kokarin ketawa ta kan tekun kewayen jihar Florida a ranar Juma'a da ta gabata. Waɗannan mutane sun bayyana cewa mutane 9 daga cikinsu sun mutu a wannan kasar da ta neman shiga Amurka. Kamar yadda dakarun sintirin kan teku na Amurkan suka bayyana, duk wanda ya tabbatar da cewa an sami waɗannan mutane wanda kuma sun kai kwanaki 22 a kan tekun suna walawa. Wala. Haka kuma ta sa dole za a mika su ga kan ga duba lafiyarsu domin duk wanda aka samu a irin waɗannan tekuna akan duba shi saboda samun matsalar kafewar ruwan jiki. Kokarin haurawa wasu zuwa Cuba domin kokarin su shiga Amurka yana ta karuwa tun lokacin da Amurka ta fara kawo maganar hulɗa tsakaninta da kasar ta ƴan communist. Duk dai waɗanda aka kama akan tekun suna shigowa Amurka akan maida su can kasarsu ta Cuba, amma yawanci idan har suka sami taka tsandau din kasar to ana kyale su su zauna a cikin Amurka. Babban mai gabatar da kara na kasar Faransa ya ce jigon da ake zargi a kisa mummunan harin nan da aka kai Paris a ranar 13 ga watan Nuwamba bara har mutane 130 suka mutu. Ya ce ya su ta da kansa da bom a wata stadium a can kasar ta Paris ta Faransa, amma kuma ya fasa. An sallami Salah Abdussalam daga asibiti wanda kuma aka mika shi hannun yan sanda suka kai shi gidan yari. Haka kuma ya samu rauni ne a kafa sakamakon kama shi da aka yi a unguwar Molenbeek da ke Brussels da ke kasar Belgium. An kuma ce wasu za su an kama shi ne tare da wani mutum da ake tunanin ya bashi mafaka. Haka kuma lawyer Salah mai suna Sylvain Marie ya ce Abdussalam na ba 'yan sandan Belgium haɗin kai, wanda hakan yasa zai nemi shari'a ta mika shi wanda ake tuhuma zuwa kasar Faransa. Mai gabatar da kara na Faransa François Molins ya ce ya kamata a dauki wannan magana ta Salah da muhimmanci game da cewa ya soye ta da kansa a filin kwallon kafa amma ya fasa. Dan takarar shugabancin Amurka na sahun gaba a jam'iyyar Republican wato Donald Trump yana zagayen yakin neman zabe a dausayin Fountain Hills a jihar Arizona kusa da kan iyakar kasar da Mexico. Yana kuma tare da 'yan jam'iyyar su ta Republican da suka hada da Sheriff Joe April da kuma tsohuwar gwamnan jihar ta 22 wato Jim Brewer, inda kuma a bayyanar jama'a suka mara wa Trump baya game da cewa shine dan takararsu. Kaso 30 dai na jama'ar da ke Arizona 'yan kabilar Latino ne, sannan daya daga cikin abin da dan takara yake so ya lashe a cikin jihar, wanda idan ya lashe yana kyautata yana iya kaiwa ga gaci a zaben da za a yi na ranar Talata mai zuwa. Masu zanga-zangar kin jinin Trump kuma sun datse kan babbar hanyar da ake shiga unguwar Phoenix, inda suka dasa motocinsu kusan guda 50 akan titi tare da tattari hanyar da za a wuce. Suna kuma dauke da kwalayen da ke nuna adawa ga Donald Trump suna Donald Trump shirme ne.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Har yau muna cikin shirin zaben fidda gwani ne na nan Amurka. Kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun zaya ne inda Ibrahim Alfa Ahmed ke bayanin cewa yana ganin cewa jam'iyyar Republican za su yi duk abin da za su yi domin ganin ba a zaɓi mutumin da ke kan gaba ba wajen samun wannan takara, wato Donald Trump, wanda ko a satin da ta shige sai da ɗaya daga cikin 'yan takaran Dr. Ben Carson ya ce ya sauka ya bar ma shi Donald Trump. Amma duk da hakan Ibrahim na nan a kan bakarsa, ni ko na ce to ya ba mu hujja. Shi ne sai Ibrahim ya fara bayani kamar haka.
Yawa, dalili shi ne ya yi abubuwa masu yawa, ya faɗi abubuwa masu yawa, kuma duk ana da su a kan bidiyo yawa da makamantansu waɗanda za a iya amfani da shi wajen yakarsa
saurin zaben gama gari
wajen abin da na kasa baki daya.
To wani batu shi ne tunda wannan demokradiyya ta Amurka kwatankwacin abinda Najeriya ke kwaikwayo kenan. Donald Trump duk duniya ta san mutum ne mai kuɗi. Shin ina tasirin kuɗi a zaben fidda gwani? A zaben fitar gwani na Amurka, Donald Trump mai kudi ne bai iya zuwa ya babba waɗannan mutanen kudi da su delegate din kudi domin zabe shi irin kwatankwacin abin da ake a Afirka musamman Najeriya.
Gaskiya wannan tambayar taka tana da muhimmanci sosai. Yadda ake a Najeriya kace zaka danka ba zai yi ba. Amma shine ake yi na lokaci dai sai kaga an ce ai Donald Trump ya je ya ba da 2 million wajen talla. Daga ina kudin nan suka fito? Ko kuma kaje an ce kawai yau da akwai wani company da yayi endorsing yana goyen bayan Donald Trump. Me ake nufi da wannan? Me zai yi musu dan me za su tsaya su ce suna goyen bayan shi? Ta yaya kuma wannan ya samu wannan goyen bayan shi? Yasa ai abin ya zama matsala lokacin da Mitt Romney ya fito yayi bayani akan shi fa gashi fa matsalar shi fa da Donald Trump. Dandanan aka fito da video inda ya tsaya yayi jawabi sosai yana murnar
yana yaba ma Donald Trump
saboda kudi na magana
a lokacin.
To yanzu
a lokacin da ya takara kenan,
eh, lokacin da shi Mitt Romney ya
takara.
To yanzu haka ma zaka ga cewa ko da wannan tsohon ne na abinan Democrat din nan da ake ganin Bernie Sanders ba shi da kudi, zaka ga cewa cikin kamar yadda shugaba Buhari ya tattara kudi kadan haka Bernie Sanders yake duk inda kaje Donald Trump yana cewa kudin shi ne yake biya campaign din shi. Amma in ka je website din shi da akwai katotan abu da aka ce donate, anan kudi yake tasiri. Kuma duk saboda me? Saboda bayan sun samu sun shiga wannan lobbying din, shine inda kudi yake taka rawa sosai saboda suna samun tax break.
Kamar Ibrahim na so ya kara muna
wato ka san wani abun ban sha'awa shine ba kamar Najeriya ba. Yadda kudi yake tasiri anan, kusan kowane dan takara maimakon shi ya rika cire kudi a aljihunsa yana bada jama'a da ma zabe shi, jama'a ne suke ciro kudi a aljihunsu, wani dala 1, wani dala 10, wani dala 100 a bada dan takara domin ya takara saboda ina so ya ci, saboda aqida mu iri ɗaya, saboda abubuwan da yace zai yi din nan su ne nake so ga ƙasa ta
tayi.
Amma ban tarbin washinki ba, yawancin lokaci in dai waɗannan kuɗaɗen za a fito da su ne domin yin wasu abubuwa na daban, ina maganar sa wasu cikin aljihu?
Babu dama.
Duk kuɗaɗen da ka tara na yaƙin neman zaɓe ko na fidda ɗan takara ne ko na babban zaɓe ne, kowane wata dole sai ka aika ma hukumar zaɓe ta ƙasa cewa ga jerin waɗanda suka baka gudumawa nan, ga yawan gudumawar da ka samu, ga yadda aka yi amfani da wannan kuɗi. Idan aka ga alama ko misalin cewa wani kwabo daga cikin wannan kuɗi ya shiga aljihunka domin wani aiki wanda ba na yakin neman zaben nan ba, to ka shiga uku.
Ko da neman zaben na wani
kwarai da gaske kuwa, kwarai da gaske
ba wai na jami'iyarmu ba,
kwarai. Bari maka misali, akwai wani dan Reverend Jesse Jackson wanda aka kama shi aka daure shi a kurkuku saboda kuɗin campaign ya samu, yayi amfani da shi yaje sayi wasu riguna da takalma masu tsada yana sanyawa daga cikin kuɗin da aka bashi gudumawa na yaƙin neman zaɓe. Wannan abin ya sa yi asaran kujeransa a majalisar dokoki ta tarayya, kuma ya shiga kurkuku.
Doka ce ta ƙasa ko doka ce ta jam'iyya?
A doka ce ta ƙasa wannan,
ko ta hukumar zaɓe?
A doka ce ta ƙasa, doka ce ta ƙasa.
Kuma ka san Ibrahim, abin mamaki anan shine kai da ka bada wannan gudunmawar, kai kanka a taxes zaka rubuta ne inda suke
a balance din yake samun tasiri kenan, cewa abinda ka bayar gudunmawa din nan kana iya wato rubuta shi cewa a cikin harajin ka cewa ka
bada
gudunmawa kada saboda a rage maka haraji.
To idan
karka biya haraji kan wannan kudin da ka riga ka bada,
sannan kuma idan kai ka ce ka bada su, kuma aka je aka duba aka ga ba su rubuta ba a nasu, bai zo daidai ba, za a yi bincike.
Yawa,
duk ana auditing.
to
za a gudanar da bincike kaga kamar abin da bayani anan shine a wannan yakin neman zabe da ake na neman tsayawa takara tsakanin waɗannan manyan mutane gaba ɗaya na Democrat din da na Republican da muke gani Donald Trump shine kadai yake amfani da kuɗi daga aljihunsa wanda yace nasa ne kamar Bernie Sanders akwai watan da bayan da aka yabi nan da ake kira Super Tuesday wanda a cikin wata guda ya samu dala miliyan 40 da wani abu
daga ina
daga hannun jama'a kuma irin kananan gudumawa ne mai dala 10 dala 20 dala 100
wannan matasa shin anan nake son ko zaka dan yi mana bayani ne Malam Ibrahim saboda wannan democracy din na America shi yasa zaka ga cewa wani ba shi da ko sisi idan akai magana a gida kamar matasa aka ce me yasa ba za ku tsaye da dan takara ga zai muku da kwatan muku yance ku ku tsaye da mutum daya wanda zai iya ja inja da waɗannan establishments din sai su ce ai siyasa ne sai da kuɗi ta yaya za a yi amfani da yadda nan suke gudanar da democracy ɗinsu su ma a yi a ce idan da tun da su muke kamar yadda ka faɗa wa ladan
ana iya yi ana iya yi
ba ya tasiri
a kuɗi yana da tasiri
a wanda za a ba masu jihar Kur'ani ke magana a kwatanka cewa abin da ake a gida Najeriya
wato kowane irin yakin neman zabe kake yi ko kansila kake nema kuɗi yana da tasiri ba wai baya da tasiri ba amma kamar a wurin mu ka san matsaloli guda biyu na farko shine matsalar talauci na biyu shine matsalar zarmiya da cin hanci yawa yanzu kamar alal misali ka fito takara a zabe mutane an dauka akwai tunanin cewa in ka fito takara din nan kana nema ne ka azurta kanka saboda haka zai yi wuya kaga mutum ya dauki kudin aljihunsa ya baka cewa ka je kai takara ko kuma a ce an hadu irin mutane ka je gidan wane ya ciro abu kaza ya baka yana tsammanin cewa kai zaka bashi saboda ana ganin cewa an kawo zaka azurta kanka ne babu ruwan su kuma to babban matsala kina a wannan fanni amma dai don abin irin wannan tsari na Amerika ana iya bin shi cikin sauki ba matsala
to wai wani abu kuma shine shin wai wannan zaben fidda gwanin a matakin shugaban kasa ne ko ko duhu rukuni na zabe haka ake yin sa
yanzu wanda ake ne na shugaban kasa
amma karkama na gwamna amma na dan majalisar wakilai majalisar dattijai
kwarai da gaske akwai ya danganci jihar da kake akwai kananan zaben da ba a yin irin wannan abin da ake kira zaben fitar da gwani amma akwai wasu kanana sosai ma waɗanda zaka ga cewa sai an yi gudanar da irin wannan zabe na fitar da gwani kamar alal misali na kamar jami'in tsaro irin na kamar ko a gari ko a kanana kuma wanda ake kiransa sheriff
wannan mutum okay sheriff
yawa zaka ga cewa irin wannan zabe ma sai an zo an yi irin wannan abu da ake kira primary yawanci ba wai mutane da yawa ne suke fitowa ba kamar zaka ga mutane a ce 1,000, 2,000 amma dai an tsaida mutum an tsaida mutum kenan amma ana irin wannan zaben fitar da gwani din koda a kananan zabuka
irin su gwamnoni su ƴan majalisa da su
ba kowace jiha ne suke gudanar da irin wannan zabe na tsaida dan takara ba amma akwai jihohin da suke yi
dokan wannan jihar yana iya shan bamban da wacce
kwarai da gaske kowace jiha dokarta daban ce babu wata jihar watakila kaga sun yi kama da juna amma kowace jiha dokarta daban
a ina suka yi tarayya to gwamnatin tarayya
wannan zabe da muke magana akai zabe ne na kasa baki daya ba zabe ne na jiha guda daya ba ko da yake in ka je jiha kamar alal misali kamar yadda muka yi bayani zaka ga cewa kowace jam'iyya akwai dan bambanci tsakanin watakila idan a ce za a gudanar da zabe a wannan jiha zaka ga cewa yau yan jam'iyyar Democrat za su yi nasu dai zamana cewa watakila yan Republican ba za su yi yau ba su sai a wani lokaci za su zo su yi a wannan jiha din saboda kowane abu kamar yadda muka yi bayani da farko jam'iyya ce take zauna ta tsara yadda za ta gudanar da zabanta na fitar da dan takara na babban zabe a kowace shekara
amma duk a jihohi guda za su yi yana yiwuwa ba dai a lokaci guda ba
duk kowace jiha sai an yi
kash yau ma lokaci ya yi muna halin nasa domin ko Ibrahim da Jamila sun koro bayani amma kuma lokaci ya yi muna yadda ya saba don haka tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe a wannan zangon. Yanzu a madadin shi Ibrahim Alfa Ahmed da Jamila Kabir Fage sai Julie Gresham Ward ta ba da umarni ta kuma daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Muryar Amurka ta raba kayayyakin aiki irin na zamani ga wakilanta da ke sassa daban-daban a nan Najeriya tare da basu horon musamman na mako daya. Na tambayi daraktan sashen Afrika na Muryar Amurka, Mr. Negisi Mangesha, ko menene makasudin wannan horo?
The essence of this training really has extremely
makasudin wannan horo na da matukar muhimmancin gaske. Matsayinka na wakilin gidan radio, in ka takaita kai akan wannan, tsammanin a iya cimma wani abin a zo a gare ka, musamman wajen kaiwa ga manyan gobe. In aka yi la'akari da kashi 65 zuwa 70 na al'ummar kowace kasa a nahiyar Afrika, matasa ne ciki har da Najeriya. Don haka in muna son kaiwa ga matasa, to lallai sai mun zama komai da ruwanka a dandalin aiki.
Expectation is really whenever you cover a story, it should not be only radio story.
Yace abin da nake sa ran shine duk lokacin da za ku samu rahoto, to ba kadai a radio ba, har ma da talabijin da hotuna. Wannan sune akalla abin da muke sa rai daga kowane wakili. Najeriya akwai dimbin labaru da ke faruwa a kullum, ba kadai labaran tashin hankali ko na Boko Haram ba. Akwai sauran labaru na cigaba su ma na da matukar muhimmanci a gare mu.
Boko Haram, but there are other stories also, positive stories also.
Alhaji Ali Mustafa Sokoto shine managing editor sashen Hausa na Muryar Amurka.
Hassan, ka lura a lokaci guda horaraki guda biyu muka yi, yayin da ku wakilan mu na yau da kullum masu dauko labaran siyasa da sauran harkokin yau da kullum na Najeriya kuke wannan bangare na Abuja, kuna karɓar horaswa da sababbin kayan aiki a wani bangare na Abuja kuma ana cana horar da wakilan mu dake dauko labaran kiwon lafiya kawai tsantsan su. Wato wannan horaswa ce da aka zo aka yi da zimmar abubuwa guda biyu. Na farko dai a ba ku sababbin kayan aiki na zamani saboda ku tafi daidai wadaida da sauran kafofin watsa labarai na duniya. Na biyu, ku samu sababbin fasahu da za su inganta ayyukan da kuke yi kan harkokin ilimi, kan harkokin kimiyya da dai sauransu, da kuma harkokin wannan al'amari da muka samu. Kun samu waya wacce za ku iya ɗaukar labarai da ita, ku ɗauki sauti, ku ɗauki hoto mai motsi, wato video kenan, ku sarrafa shi kuma ku aika shi a cikin ƙanƙanin lokaci.
Ya kake jin sashen Hausa na Muryar Amurka zai taka rawa a cikin jerin duniyar kafafen yaɗa labarai da suke watsa shirye-shirye ga ƙasashen duniya?
Ba tare da sun yi fanka ba, Malam Hassan. Sashen Hausa na Muryar Amurka daman ba kamar lata ba ne, illa dai kawai an ce ko kana da kyau ka ƙara da wanka. Wannan mataki da aka ɗauka mataki ne na yin gogayya da sauran kafofin watsa labarai, domin harkar yau yadda ka ga harkar kasuwanci haka harkar ba da labarai take. Mutane suna da zaɓin tashoshin da za su iya saurara da safe, awa biyu zuwa uku zuwa huɗu ma ake tasha bayan tasha bayan tasha, amma mu muke fara bayyana kafin kowa ya bayyana, saboda haka dole mu zo da labarai masu inganci da nagarta. Idan ko za mu so mu yi haka, to dole sai muna da ingantattaka yake aiki. Wannan shine dalilin da yasa muka dauki mataki na bada horaswa. Ku kenan wakilanmu, za ku zama kuna da masaniya ta zamani wadda ba a wuce ku ba.
Naga wannan wato taron horaswa da akai ba karamin taro bane, domin baya ga kai kanka a matsayinka na managing editor, akwai director sashen Africa gabaɗaya Mr. Negusi Mangesha ya zo, akwai director horaswa ta duniya ta gidan radio gabaɗaya ta ma John Mawa ta zo. Me wannan yake nuna wa kenan?
Kuma akwai Nicholas da ya zo, shi ma ya koya muku daga sashen Faransanci. Wannan ya nuna cewa da gaske mun Amurka take, domin idan ka dauko mutum kamar Negusi Mangesha wanda kamar yadda ka nuna shine shugaban sashen Africa na Amurka baki daya, mutum ne da yake kula da harsuna goma sha wani abu na kasashen Afirka, da ya zubar da su ya bar su a baya, ya yi wannan tattaki zuwa Najeriya ya share kwanaki domin ganin cewa wannan al'amari ya tafi. Wannan abin da ke nuna na farko muhimmancin kasa irin Najeriya. Najeriya ba karamar kasa ba ce, kasa ce da kasashen duniya suke dauka da kima da muhimmanci, wacce kuma suke son su yi hidimomi da ita. Dukka daina kula da surutun da ake na abubuwan da ba sa da ake ganin kan ba sa da kyau a Najeriya, duniya ba za ta yi ba tare da Najeriya ba. Saboda haka kasa ce da duniya musamman Amurka suke so su ci gaba da cuɗanya da hulɗa da ita. Shi yasa kake ganin manyan ma'aikata irin waɗannan da suka zo din suka ɗauki lokaci suka zo, kuma ba wai sun zo ne kawai domin horas ba, sun zo ne su yi amfani da wannan dama wajen haɗuwa da manyan kusoshin gwamnatin Najeriya, su haɗu da kafofin watsa labarai, su ƙulla ƙawance da gidajen rediyoyi da sauransu.
Mr. Nicholas Feld na daga cikin turawan da suka wajentaki Jakaras daga birnin Washington DC zuwa nan Abuja don horas da wakilan na sashen Hausa.
This kind of material, especially the iPhone.
Yace waɗannan kayayyakin aiki irin na zamani musamman iPhone na baka damar dauko labari ka tace ka kuma aike da shi nan take a matsayin ka na dan jarida dake a ƙasa wani lokaci wani abu ka iya faruwa to zakai amfani da waɗannan na'urori take yanke ka sanar da duniya halin da ake
ciki.
Gidan rediyon muryar Amurka na maida hankali sosai akan Najeriya. Shin ko menene dalili? Ga daraktan sashen Afrika Mr. Mengesha.
As you know, in this country there is of course 170 million people.
Kasan a kasan nan akwai kimanin mutane 170 wanda hakan ke nufin ita hakan gaba wajen yawan jama'a a nahiyar Afrika kuma akwai kimanin wayar salula miliyan 127 a wani yan Najeriya.
Alhaji Sabo Imamu Gashiwa wani babban mai sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne.
Ba mu da wani gidan radio da muke alfahari da shi irin muryar Amurka domin shine ake bada kowa dama ya faɗa abin da ya dace ba tare da tsangwama ba. Gaskiya mun yi murna da aka ƙara samun ci gaba domin ga kafar watsa labarai da ta radio ce yanzu ta zama akwai ta talabijin. To muna alfahari da muryar Amurka. Kafafen watsa labarai guda biyu ne, da muryar Amurka da kuma sauran gaba ɗaya. Mu a gurinmu haka take. Kuma muna fatan ku ɗore da wannan hali naku, duk wanda ya zo a saurare shi ba irin kafafen watsa labarai ba, sai wanda suke da maiƙo ko kuma suke da office na siyasa ko na mulki su suke sauraron su. To kaga wayancan mu a gurinmu ba kafafen watsa labarai bane, in je kana yi kana.
Wakilin mu a jihar Borno Haruna Dauda Biyu.
Dan ka duba zaka ga ma an kawo mana komai ne cikin sauki. Dan wannan na'ura da aka bamu yace zaka yi komai da yace zaka yi video da yace zaka yi hoto da yace zaka dauki murya, wato 3-in-1 kenan abinda ake cewa conversions.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Gwamnatin kasar Congo ta bawa dukkanin kamfanonin wayar sadarwar kasar musamman manya guda biyu daga cikin su cewa dole a tsaida kamfanonin da tsaida amfani da wayar da za a kira ko kuma a aika sakon text. Ministan cikin gida na Congo shine ya bayyana wa kamfanonin haka cewa sun yi haka ne bisa dalilan tsaro bisa zaben da yake tafi a ranar Lahadin nan. Wannan doka dai ana amfani da ita ne yau da kuma zuwa gobe Litinin har sai an gama zabe wanda zaben da za a yi tsakanin tsohon shugaban kasar da ya dade akan mulki Denis Sassou Nguesso inda zai nemi tazarce tare da abokan hamayya har guda 8. Hukumomin kasar Misira sun ce akalla an kashe 'yan sanda guda 13 a jiya a wani hari da aka kai akan shingen binciken tsaro inda aka faru wannan abu ya faru a birnin El Arish wanda yake yankin Sana'i. Ministan cikin gida na Masar ne ya tabbatar da faruwar lamarin. Mayakan kungiyar ISIS sun dauki alhakin kai wannan hari inda suka ce an aika da wani dan kunar bakin wake domin ya tada kansa ya kuma tada din a cikin mota katuwa makare da ababen fashewa. Zirin Sana'i dai yana fama da ayyukan ta'addanci sannu kusan shekaru da dama tun bayan boran 'yan Misira wanda sojoji suka hambar da gwamnatin shugaba Muhammad Morsi a shekarar 2013. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce wasu Amurkawa guda biyu suna cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai wasu rukunin shaguna na hada-hadar jama'a da ke tsakiyar birnin Istanbul a ƙasar Turkiya. Hakan kuma ya sa akwai wasu Isra'ilawa guda biyu da Ba'irani guda ɗaya su ma suna cikin waɗanda suka mutu a wannan mummunan hari na ta'addanci wanda ya jikata akalla mutane 36. Prime Minister Turkiya Ahmed Davutoglu da shi kuma ministan harkokin wajen Iran da shugaban na Rasha shi kuma sun Allah wadai da wannan hari. A jiya Asabar ne jirgin kamfanin Fly Dubai ya fadi a birnin Rostov-on-Don da ke kudancin Rasha inda ya halaka mutane 62 da ke cikin sa wanda mutanen sun hada da mata 33 maza 18 da kuma yara guda 4. Har yanzu dai ba wani abu da ya tabbatar da faruwar lamarin na faduwar jirgin sai dai na'urorin da aka tsinta a cikin su an ce ba su lalace ba wanda ake sa ran za a ga bayanai. Wani jirgin ruwa na daukar fasinja da suke yawon bude ido sun ce wasu mutane guda 18 a kan teku daga kasar Cuba sun fito a kokarin su na shiga Amurka inda suka ce mutane 9 ma daga cikin su sun riga sun mutu kamar yadda su kuma jami'an sintiri na Amurka suka bayyana. Babban mai gabatar da kara na kasar Faransa ya ce jigon da ake tuhuma an kama shi, sannan kuma yana ba ma jami'an kasar ta Belgium haɗin kai, wato Sala Abdussala.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.